Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba sashen Hausa na muryar Amurka ne ke watsu muku shirye-shirye kamar yadda muka saba bayan labaran duniya Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirin a bari ya huce ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu Shugaban Amurka Donald Trump wanda ya jajirce wajen kare matsayinsa na sa Amurka gaba da komai ya shaida wa taron tattalin arziki na kasashen duniya cewa Duniya za ta amfana daga karfin tattalin arzikin Amurka ya kuma yi kira ga kasashen su rungumi tsarinsa na bunƙasa ƙasa. Ya bayyana a cikin jawabin da ya yi na mintoci 15 a wajen taron tattalin arzikin da aka gudana a birnin Davos na ƙasar Switzerland cewa idan Amurka ta haɓaka, haka ma duniya za ta haɓaka. Ya ce kofar Amurka a buɗe take domin hulɗar kasuwanci kuma yanzu muna tashe kamar da. Kamar yadda ya saba tun da ya shiga siyasa, Trump bai yi nadama ba kan tsawwala kuɗin fice da wargaza yarjejeniyoyin harkokin cinikayya da kuma waɗansu na ƙasa da ƙasa da aka cimma da yake ganin suna kawo cikas a yunkurin haɓaka tattalin arziki. Ikirarin sa Amurka gaba da komi ya janyo suka tsakanin masu halartar taron na Davos da dama waɗanda ke fifita ɗaukar matakan haɓaka tattalin arziki na bai ɗaya ba tare da ambaton Amurka ba. Shugaban ƙasar Brazil, Michel Temer, ya yi amfani da jawabinsa a taron Davos ranar Laraba. Ya bayyana adawa da abin da yake gani a matsayin yin ƙafar rago a tsarin cinikayya mara shinge da ya ce manyan ƙasashen duniya ke yi. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka za ta ci gaba da sauraro ta kuma samar da zaɓin matakin soji na zahiri ga jami'an diplomasiya da ke ƙoƙarin yayyafa ruwa a rikicin da ake yi a yankin Koriya ta kuma tunkari barazanar makamai masu linzami na Pyongyang ke yi. Da yake magana yayin da yake cikin jirgin kafin saukarsa a Pearl Harbor, Mattis ya ce a shirye Amurka take ta shiga yaƙi a daren yau. Tare da Koriya ta kudu idan Koriya ta arewa ta kai mata hari. Ya ce waɗannan zaɓin matakan sojin suna nan daram tun shekara ta 2953 kuma har yau ba su canza ba suna nan za mu iya yin yaƙi yau. Ka faɗa da Koriya ta kudu idan aka kai musu hari. Kamar yadda sakataren ma'aikatar tsaron ya shaida wa manema labarai a kan hanyarsa daga Vietnam zuwa Hawaii. Sakataren ma'aikatar tsaron ya gana da takwaransa na Koriya ta kudu Song Yong-mu jiya a Hawaii. Mattis ya ce tattaunawar ta ba da ƙarfi kan raba yankin Koriya da makaman nukiliya. Waɗansu masu kula da lamura suna cewa mai yiwuwa ne Koriya ta arewa ta yi amfani da wannan tattaunawar wajen haddasa tsatsaguwa tsakanin Amurka da Koriya ta kudu. Sakataren ma'aikatar kuɗin Amurka ya sanar da ƙaƙabawa waɗansu 'yan ƙasar Rasha da kuma Ukraine takunkumi sabili da mamaye Crimea. Aka kuma haramta musu gudanar da harkokin kasuwanci da Amurka da kuma hana su amfani da ƙaddarori da suke da su a Amurka. Sakataren Baitul Malin Steve Mnuchin ya faɗa jiya Juma'a cewa gwamnatin Amurka za ta ci gaba da kare iyauci da mutuncin Ukraine. Ta kuma tunkari waɗanda suke ƙoƙarin yi wa yarjejeniyar da aka cimma zagon ƙasa. Yarjejeniyar da ta buƙaci Rasha da Ukraine su goyi bayan tsagaita wuta su kuma janye manyan makamansu daga yankin. Yayin da aka kuma buƙace su goyi bayan yi wa tsarin zaɓe garan bawul. Sabbin takunkumin sun shafi waɗansu jami'an gwamnatin ƙasar Rasha da suka haɗa da mataimakin ministan makamashi wanda Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ƙaƙabawa takunkumi sabili da rawar da ya taka wajen tura makamashi Crimea. 11 daga cikin mutanen kuma da takunkumin ya shafa 'yan awaren Ukraine ne da ke da mukaman gwamnati a yankunan da su 'yan awaren suke kiran kansu al'ummar da Jamhuriyar Donetsk da kuma al'ummar Jamhuriyar Luhansk. Banda ɗaiɗaikun jama'a kuma takunkumin ya shafi waɗansu kamfanonin Rasha 9 da suka yi gine-gine a yankunan da 'yan tawayen suke iko a Crimea. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an yankin Oroma na ƙasar Habasha sun ce suna yi wa sama da fursunoni 2000 ahuwa waɗanda aka kama yayin tashin hankalin siyasa da aka yi cikin shekara ta 2012. kakakin yankin Oroma Adisu Arega shine ya sanar da haka a shafin sada zumunta jiya Juma'a yace an yi wa fursunoni 2345 da aka kama bisa zargin sa hannu a tashin hankalin ahuwa an kuma sami mutane 1568 daga ciki da laifi aka kuma yanke musu hukunci jama'ai sun ce za a saki fursunonin da aka yi wa ahuwa cikin yan kwanaki masu zuwa bayan sun sami horo kan abin da ya shafi shiga hannu a wani sabon yanayin rayuwa makon da ya gabata majalisar dinkin duniya ta yi kira ga
labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a ran birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin abari ya huce
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda Hausawa yake cewa shike kawo da rabon wani
Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa nan safiya ta sabar da fatan an waye gari lafiya Usmanu na ga yau sai dariya kake ta yi
yawa aiki da kyau
yayi yayi kyau abadallah yawa to Usmanu bismillah barin kyale kake fara da mika gaishe gaishe
to sakon farko na gaisuwar abar ya huce zai je ne ga Mubarak Nuhu sai kuma kwairan Gafaruk Gombe da Ibrahim Bala Kano da Muhammad Takusha Sharif sai Lawal Usman da kuma Buhari Muntari Yaro a Kaduna a Najeriya kenan sai gaisuwar fatan alherin dai ta abure huce zuwa ga Ahmed Sani sai kuma Zainab M Bello da Amina Abdullahi Mada Kigwaram sai Honorable Abdullahi Shaibu Katsina da kuma Baba Abdullahi Yar Zaria ko indai Allah sa na faɗa shi da yace sai Zubair Dalla dan malam da kuma Ismail Adamu Yusuf sai mun kaila ga Butari a lafiya sai kuma sakon gaisuwar fatan alherin na abure huce zuwa ga H ba fara isa nasarawa sai Zainab M Bello a wannan ina gato na faɗi ta sau biyu kenan
ta aiko da sakonni har sau biyu kenan
ta ci tuzuka shiga ta ci abulus
haka ne
to sai Hafizu Bashir Ahmad Zaria da kuma gaisuwar fatan alherin na bari ya huce zuwa ga Usman Musa lafiya sai Nuruddin Ahmad Zaria da kuma Hamza Sabo shi ma a Zaria sai Awal Umar da kuma Ilyas Usman Salihu gaisuwar fatan alherin daga takardu na ne karshe a hannu Hamza baban Bola a Jos sai kuma Al Mustafa Haji Sufi sai Mustafa Alkali Koko da kuma Nazir Zakari Aliyu Azaria sai Yusuf dan Badawa da kuma Ismail Umar sai Murtala S Sadiq da kuma Murtala Baba sai Abba Aisha ina ga Aisha Abba ne sai kuma Shaibu Almu tare da Ibrahim Al-Amin Bichi da kuma Muhammad Ibrahim Kano daga karshe Muhammad Ibrahim da Abdullahi Tukwa
to haka yake ga dambin gaisuwa to ba platani ne da babarbare
to
zan gaida guda biyu saboda mun yi aiki tare da su kuma duk lokacin da muka je yankin arewa maso gabashin Najeriya da muna aiki da su amma daga baya zan zo in baka labarin su daidai zan baka na wannan dan barebari da kuma wannan bahulatani shi babarbaran dai shine Ibrahim Sawab nace Ibrahim Sawab kowa dai a nan Maiduguri ya san kowa ne
Ibrahim Sawab
yawa dan don baka labari ka tuna mu in baka labari na taba bada labarin sai yazo ya ci mun musu saboda yadda ya rika nokewa tare da buya lokacin da ya ji ƙara harbi amma ce shi gaskiya ba haka aka yi ba ba shi bane
dan maza sun ji tastas
yawa dan maza haka ne sai kuma Ahmed Muhammad Saka dan zo baka labarai da masu dan karen yawa daga Bisani haka kuma ina mika
zan yi makonni ina sha
a kware da gaskiya kuwa dan mun gai zuwa ga masu sauraron mu Kabiru Abdullahi da Bala Muhammad Damba a jihar Bauchi sai mai nasara Nasarawa Fantuwa tare da Abba Sa'ad Mahuta sai gaisuwar mai sauraron mu Sani mai langelenge yalwan ya wuri dan bangaisuwa zuwa ga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa a jihar Bauchi sai gaisuwar wato shugaban kungiyar murya talakarishin jihar Katsina Comrade Sani Shaga Kofar Kaura a Katsina sai kuma gaisuwar Salifu Zakari gidan Rumji a yankin Maradi Jamhuriyar Niger dan mun gaisuwa zuwa ga Yahaya Abubakar Karfi a Malumfashi da fatan kuna nan lafiya muna mika dan mun gaisuwa zuwa ga Alhaji Mele Yusufari a jihar Yobe Nigeria sai gaisuwar wato Ibrahim Rabilu tsafi wanda ya kuma na da wani labari da dai mu karanto labarin da aka ji shin anjima
to
ga dan mun gaisuwa zuwa ga Sani Muhammad Chindongwa karofin madaki a Bauchin Yakubu sai Ibrahim Asisi da Dallami PA likitan takalmi kasuwar Wunti da Bala Marafa da Solomon Zakka Gatama da Ya'u Karansi sai Nura journalist gidan sarkin Bununu da Alhaji Yakubu Tafidan Bununu sai Nasiru makanikin Vectra garejin Wanzam da shagari makanikin mashin ngwa karofin madaki a Bauchin Yakubu da fatan kuna nan lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga jami'in gidan kurkukun babban jami'in gidan kurkukun kuje wato DCP Akelo Abdullahi tare da dukkan ma'aikatansa muna godiya da tarba mai kyau da suka mana lokacin da muka je ci wannan gidan kurkuku da fatan duk suna nan lafiya ga wata gaisuwar nan zuwa ga DCP Gimba Manu Dumbulwa na gidan kurkukun Bauchi shi ma tare da ma'aikatansa da fatan dukkan nan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga Saidu Lamara dake jihar Plateau tare da Sani A Muhammad Axlan sai Munir Khalid tare da Sanusi Sadiq Sokoto sai Gisor Ibrahim Shehu da Munir Sani sai Yero Bashir a kanan da ba sai Gisor Usman Gurama sai Abdullahi Kashiri Kawule tare da Ibrahim Abdu sai kuma Gisor Shaibu Almu Gaida tare da Ismail Umar sai Ishaq Yakubu da Abba Hakimi da fatan kuna da lafiya da dan bangaisuwa zuwa ga Lukman Abdullahi Goma sai Kabir Yakub da fatan kuna nan lafiya kalau haka kuma muna mai duka dan bangaisuwa zuwa ga Balarabe Muhammad Sani sai Bashir Muhammad Rano tare da Muhammad nake so in ce Rano sai Gaisuwar Hassan Muhammad tare da Suleiman Muhammad sai Zakariya Ma'awiya dan Sadau sai Abdulrazak Ibrahim da Dallami Abubakar da fatan kuna da lafiya gaisuwa zuwa ga Abdulrashid Madaki tare da Abbas Gambo sai Yusuf Shehu Abayi tare da Fatima Musa Wuyo sai Ahmad Umar Lambu tare da Sanin Salihu sai Gaisuwar Yusuf Hamidu da Bature Isa dan ora sai Usaini Muhammad muna mai da dan bangaisuwa zuwa ga Malam Isa gwamnati tare da dukkan ƴan majalisan sa unguwar Jaki Abocin Yakubu da fatan Allah Ubangiji ya kara lafiya
amin
san a wani irin abinci ne mutanen Maiduguri ko ince mutanen Borno suka fi shahara akai
anya ba Burabusko bane
Burabusko ko biski kenan
biski
to ka san biskin kala nawa ne
a kana san akwai biski da ake da gero
yawa
akwai
zamanin da kenan yanzu da yake ba a samun gero ai ba ka ganin biski na gero
bakin nan
yawa
sai na masara kuma ba da shin kafa ne yanzu
a to ai yanzu ka san yawanci ma wai nake so in faɗa maka cewa yawanci da yanzu biski daga na shinkafa sai na alkama
kai na alkama amma fa kamar zai dadi
da gaske kana cin biski kenan kai ma
a ka san inda ya ci ma mai kyau ci ai a ci
haka to ka san ni abinda ne mamaki shine cewa muna Maiduguri shine a Ibrahim Sawab sai ka mana abinci amma sai ka mana masa
shi
ba barbaran ke da wai nake so in faɗa maka sai ka mana masa
maimakon biski ma ce
maimakon biski sai ka mana masa to tambaya nan ita ce shin cewa su wane ne aka san su da masa kamar alal misali in ba kwai je gari ka san zaka ka masa abin da ya shahara
na
cikin wannan garin wanda zai ci yawa sai ka mana masa yace ga masa a Borno
aka bai maka riga malam masallaci ba
ka san dalili ne saboda watakila dai baya so mu tambayi akwai wani abinci a ba biski ba dai akwai wani abinci da kullum muka je muka dan dame shi akai ana ce marmargi special wanda muka zo nan muka yi magana da Halima akai
marmargi special a wannan ko a Kaduna akwai wani shagon su na bare-bari ne ana yin marmargi special
ana yin wannan marmargi special ko yawa to an ce dai abincin marmargi ne to amma dai akwai shi dai a Maiduguri da yawa yawa muka je akan yi yawo a je a nemi na kike da marmargi special
gaskiya da dadi
a da dadi sosai kuwa ai abinci kira mun zauna nan ce maka har bature ya ai har bature ya
watsa marmargi
special ya watsa marmargi special baya jin Hausa da na shigo da sunan sa a ciki amma akwai wanda muka tafi da shi wanda Bature ne dan America ne ko da yake ya saba zuwa can amma da ya zauna akan tabarma ya nada kafa ya wanke hannu
yawa ya watsa bincin gogor gizo special
da ya mata irin ta turawa da ya fara
ya ga
da ban da chocolate
ya ga karku hawo
shi yawa da ya gare gaba dai duka mun sun kuya
wallahi
kawai da ce baka sai aje chocolate kawai sai janyo ruwa ya wanke hannunsa kawai sai ya jefa
ya fita daga America special zuwa Marigi special
yawa to amma akwai abubuwa na santi masu dan karen yawa da Ibrahim Sawabi yayi
yawa
waɗanda a gaskiya na gaya maka
sai da ya hadiya wani abu ya faru kenan
haba ai duk lokacin da ya hadiya wato akwai labari yayi wato ba ka ma sanin cewa akwai labari tuko da sai kuna cin abinci musamman ka san zafin rana ne je da koko yawa ka samu ruwan sanyi ko dan coca cola ko pepsi ko wani abu yawa in ya kora wato haba ai fara watsa maka labari wato
duty free
akwai wani abinci ba zai ba ko ka zai da ake ce ba wai danderu
ina da jin suna ma ba ta faɗa ni shi ba danderu
ka san danderu
ina da jin sunan ban san shi ba ido
baka san shi ba wato kamar nama ne ake dafa shi ne ake koya ne haka dai a dunkulan sa dai yana dai da
kamar dai da ball haka kamar dan meatball haka
dai yawa kamar meatball amma da faffan nama ne da yake ba da kakke bane
an dafa shi ne
kawai haka haɗe da miyar sa da dan yajin sa da dan ko menene nasa haɗe shi ne ake kira danderu
ka sa ni da wasu masu sauraro kila muna haɗe yawo
akwai guda ɗaya kuma naman da sunan yanzu na san Ibrahim Sawabi yana ce yana ta mun dariya zai ce Allah ya kama ni amma dai akwai guda ɗaya akwai wani abincin ina jin kaga na ina zo mana ina je ko kamuni ya ake cewa ni
kamuni kila sai ga kaka su tana ya tana maka
ina jin kamuni ya ne dai su rawa da abincin ne
kamuni ya shi kuma wani iri ne kamuni na abinci kala kala kace kai hadda experiment kayo
ai gwaje gwaje ne
kayo
kai ne bari dai sai dai Allah da ya kai mu kamar abu na akwai labarin
da ke akwai Ahmad Muhammad Sakafa
wahulatani ba eh shi ta sasaddu da wannan shi kuma ka san abin da yake sandin sa
coffee da wannan ruwan
shayi gahawa yawa in kana so ka ga na santin sai ya zo shan coffee tukunna
bari in ya kawai amma da abincin da zai ci hadin nan naka kawai ne
eh to eh wani lokaci naka hada masa irin wannan coffee din nawa ya sha amma in ya sha ko na kantin ne ma sai shi ma da sai an sai an ji labari
garabi naka din dai garabi naka yana tashin kanshi daga teburi na nake ka hai wai wannan ce Alhaji Ira ya shigo ne shi muke gane ka shiga
sai makon gobe da Allah ya kai mu na ga lokaci ya kawo
ma kare ji akan babban lacin sannan ka kamanta makon goben akwai fa labarin da kace na maganar Rabiu Tsafi
eh kwarai da gaske akwai labarin da ya turo mana insha Allah za mu karanto a cikin makon mai zuwa ma sauraro a madadin
Usman Ahmad
Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya
Madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya